baga matsalar dimbin basu sukan da tagada da kuma batun Boko Haram wani batu da sabar gwamnatin jihar Adamawa za ta ci karo da shi shine batun yajin aikin ma'aikata musamman na kiwon lafiya da kuma ma'aikatan kotuna da suka shafe wata da watanni suna yi lamarin ma da ya jefa yan jiran shari'a da ke gidajen yari cikin halin kunci yayin da kuma ofishin yan sanda ke cike da masu laifi Comrade Babagurin Abbo da ke zama shugaban hadakar kungiyar ma'aikatan kotuna ta Najeriya wato Judicial Reception jihar Adamawa ya bayyana bukatar su ga sabar gwamnatin jihar
sai wata biyar yanzu muna yajin aiki don wata biyar kan mutane da yawa sun riga sun galabaita daga wajen da suke gidan fursuna da kuma wajen da suke hannun jan sanda balle ma su ma'aikatan kotuna duk lokacin da muka hadu da gwamnati abinda suke gaya mana ba kudi to ba mu sani ba ko gwamnatin Adamawa ta fi kowane jiha talauci a Najeriya domin a cikin jihohi 36 yanzu muna da jihohi 26 ko da 7 wajen da duk gwamnati sun yarda da ba ma'aikatan shari'a gashin kaisu wannan sabuwar gwamnati yanzu mu abinda zamu kira ta kai shine daga shigowanta ta dauke kaman wata uku ta samu ta warware dukkan matsaloli na ma'aikata domin yanzu ma'aikata Adamawa gaba daya suna cikin damuwa wanda kuma ya shafi jihadin gaba daya
ita ma da rundunar yan sandan jihar ta fa bayyana damuwar ta ne game da matsalolin da suke fuskanta sanadiyar wannan yajin aiki na ma'aikatan kotuna Bello Usman Abubakar kakakin rundunar yan sandan jihar yayi bayanin cewa
eh hakika ya shafi ayyukan domin kamar da ka sani duk lokacin aka samu mai laifi muka gama binciken mu dole mu gabatar da shi gaban kotu domin kotu ne wanda ta dace ta bashi tai hukunci daidai da laifin da ya aikata to amma a cikin halin da muke ciki din nan kaga ba za mu ya gabatar da su gaban kotu ba
ba kani wannan zai iya sa a dan samu cinkoso a wuraren aji masu laifi wato SS
to da wannan domin shi ma wani abu ne wanda zamu tuna kaman kalubale ma
to ko shin ma wani damara ne sabon gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Jibrila ya daura game da waɗannan matsaloli
da zuma na yi mitin da manyan su na roke su wannan gwamnati sabon gwamnati ne tafiyan yaji bai da amfani wahala ne zamu mitin da su gobe ne zan roke alfarma a cikin su cewa su janye wannan yajin aiki su zo mu zauna mu ga menene ya kamata hakkin su ya kamata a basu duk mutun da kaga har zai tafi yajin aiki to ba bashi hakkin sa bane kuma ba ga ya mishi gaskiya hakikan abin da ke kasa ba to ni ba haka nake ba
to sai dai kuma kawo yanzu ba ba san ko da wani bangare ne na yan majalisar da kukin jihar sabar gwamnatin za ta yi aiki da su ba wato tsakanin yan bangaren Ahmadu Umaru Fintiri da kuma yan talauyan majalisa na Jerry Kundisi da dama ke zama a gidan gwamnati wannan ma kuma na zuwa ne yayin da shi kansa tsohon gwamnatin jihar Adamawa Murtala Yakub wanda ya sulale zuwa kasar waje jim kadan da tsige shi a bara ke komawa gida a yau litinin ko da yake Bindu ya ce shi fa na kowa ne Adamawa
ni banda gata banda talaka shi ubangiji Allah shi yake komai talakawa sune gata na don haka kuma zan tafi da su duwa mun muke ciki a wannan state din zamu dinga gaya musu a fili ba wani boye boye ba mun zo ne mu yi musu mu ba su hakkin su
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.